ƙasar matan Arsenal ta samu nasarar doke ta kwararta Chelsea da ƙwallaye 6-5 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da suka tashi can jaras 1-1 a wasan sharan fage don tunkarar gasar league na nahiyar Turai wanda za a fara shi a watan Agusta nan na shekara 2018 zuwa 2019. Ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon ta samu nasara akan takwarar ta Benfica ne da ƙwallo 3-2. Idan muka leka kasar Ingila kuwa hukumar ƙwallon kafa ta kasar Ingila tana buƙatar kocin kasar Gareth Southgate ci gaba da jan ragamar kocin kungiyar ta kasar Ingila fiye da lokacin da suka ɗiba masa shekara 2020. Kocin wanda ya karɓi ragamar aikin a hannun Sam Allardyce a shekara ta 2016 bisa yarjejeniyar kwantiraki shekaru 4, kwantirakinsa zai ƙare ne a shekara ta 2020 inda hukumar ta buƙaci ɗan mai horar da ɗan wasan da ya ci gaba da jan ragamar daidai zuwansa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ingila a matsayin mai horarwa. Southgate ya taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila inda suka kai wasan dab da ƙarshe a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 wanda aka kammala a ƙasar Rasha. Wadda rabanta da kai wannan mataki tun shekaru 28 baya. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafan mai suna Martin ya ce bisa wannan namijin ƙoƙari da mai horar da ɗan wasan ya yi ƙungiyar ko kuma ƙasar tana da buƙatar sa da ya ci gaba da zama a mazauninsa na mai horar da ƙungiyar inda zai taimaka mata wajen samun nasarar lake waɗansu abubuwa da dama. Idan muka leka bangaren saye da sayarwa yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United tana yunƙurin ta yin kan ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona mai suna Yerin Mina mai shekaru 23 da haihuwa ɗan ƙasar Colombia bayan da ta rasa ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City mai suna Harry. Tottenham za ta sanya fam miliyan 35 wajen sayan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bournemouth mai suna Lewis Cole ɗan shekara 21 da haihuwa wanda ya kike kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ɗan ƙasar da shekara 20 na ƙasar Ingila wanda ya jagorance su zuwa wasan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na matasa. Alamu na nuni da cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea za ta iya asarar ɗan wasa mai tsaron ragance Kotiyos da yake garu 26 da haihuwa ɗan ƙasar Belgium in har ba ta wani ɗan wasan da zai maye mata gurbin ɗan wasan ba kafin nan da ranar 9 ga watan Agusta mai zuwa. Ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗan ƙasar Croatia Mateo Kovacic ɗan shekaru 24 da haihuwa ya bayyana cewa shi bai da sha'awar koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ta kare da matuƙar mai horar da ƙungiyar jinsu mai ruhu shi yake jin ragama. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya. We'll be right back.